أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم. لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد. والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالجمام المسلم، وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwanmu a wannan masallaci Masjidu Al-Ansar a cikin karatun littafin mu na Mafatihul Khair, littafi na babban malami Al-Allama Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu warahu. Wannan da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zai kasance darasin mu na bakwai a cikin wannan littafi mai albarka. Ganin cewa wancan satin ba a yi karatu ba, dalili na hadari Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu damana mai albarka. A yau ranar Litinin 24 ga watan Safar shekara ta 1447 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 18 ga watan Agustus wata na 8 shekara ta 2025. A darasi wanda ya gabata mun tsaya a safaha page ta 32, zan mu dasa kenan daga inda muka tsaya. Bayan mun tsaya akan magana ta Awun bin Abdullah wanda yake cewa ihtimamul abdu bi zambihi ja'in ila tarkihi, kulabbawa da zinihin shi, wannan kulad da yayi da zinihin shi, to wannan abun yana kai shi zuwa ga yabar wannan abun da ya kula da shi. وندمه عليه كما ان ندام باوا اكن زنيه شي مفتاح للتوبه وان مبودي ني اين توبه. ولا يزال العبد يهتم بالذنب يصيبه حتى يكون انفع له من بعد حسناته. باوا بزي غشي با ينا كولا ده زنيه شي ينا ندام اكن زنيه شي هو wannan abin ya hi zaman to mai alheri ma fiye da wayin suke kyawun nashi. Dan musulunci yana so mutun kullun ka ringa diba kanka kafin ka diba wani, ka ringa shagalta da aibin ka kafin ka shagalta da aibi na wani. Sai zan mu tashi daga waqala Sufyan. Waqala Sufyan bin Uyayna, at-tafakkur miftahur rahmati, ala tara annahu yatafakkaru fayatuba. Waqala Sufyan bin Uyayna, Sufyan dan Uyayna yarra Allah ta tabbata Allah subhanahu wa ta'ala shi ganshi da rahama, yake to at-tafakkur shi tunani miftahur rahma, tunani mabudi ne fa na rahama. Idan mutun yana tunani, ana so mutun ya ringa tunani mai amfani. Ala tara annahu yatafakkar, shin wai baka gani shi wannan mutumin mai zinihi idan yayi tunani yaga wannan abin da ne kai bai dace ba, fayatubu shi da kanshi kuma hallo sai tuba, kaga tunani ya kawo mai rahama kenan. Wa qala Wahab, as-samtu fahmun lil fikrati wal fikratu miftahun lil mantiqi wal qawlu bil haqqi dalilun ala al jannati. Wahab yake cewa as-samtu shuru, mutun ya lazumci yin shuru, fahmun lil fikra, to shuru fahimtar fikira ne, shiru yana kawo ma mutum tunani mai kyau. Wal fikira kuma hallo ita kuma fikire, tunanin mai kyau, miftahul lil mantiq, shine mabudin gaskiya ko mabudin iya zance. Wal qawlu bil haqqa kuma hallo fada ta gaskiya, dalilun alal janna, dalili ne akan aljanna. Wa qala Muhammad bin Ali ibnihi, ya bunayya إياك والكسل والدجر فإنهما مفتاح كل شر، إنك إن كسلت لم تؤدي حقا. وإن دجرت لم تصبر على حق محمد بن علي يكي تيما انشي قال محمد بن علي لابنه يا بني يا كي دندانا كو تسجير نينا ابن يا كي كرمان دانا كو يا كي دان كرمان دانا إياك والكسل والدجر ناهنيك لكسالة كو كما درقوانتي شين الكسل كسالة كو رقوانتي والدجر دكاساوة شين السعم الدجر كاساوة فإنهما سوى إنهم قدابيو كسالة دكاساوة كو رقوانتي دكاساوة كو دقجياوة شين الدجر فإنهما تسوى إنهم سوبين مفتاح كل شر مبودن كون شر إنك للكي إن دجرت إن كسلت إذن كي كسالة لم تؤدي حقا للي بكاي أبن دي داتي با دكلوكة تندكنون كسالة كو دكلوكة تندكنون رقونتي تو بزاكي أبن دي داتي با إنك إن كسلت لم تؤدي حقا وإن دجرت لم تصبر كما هلو إذن كجيا كو دكلوكة تندكجيا كنون جيا كو لم تصبر على حق bazaka iya hakuri ba akan abin da ya dace kamar yanda larabawa suke cewa suna da wani karin maganar su suke cewa yasudu dajar hayatahu gajiyawa ta bata mai rayuwa yana yin abu salim alim salim alim surun kadan iris ya ci nasara kawai sai ya gajiya kuma hallo sai ya fasa to wannan abun kuma hallo shikenan sabon lisahi ya kama shine suka ce yasudul dajar hayatal abdi gajiyawa tana bata rayuwar bawa wa qala al hasan miftahul bihar as-sukun wa miftahul ardi at-turq wa miftahus samai ad-du'a imam al hasan al basri rahmatullahi alayhi yake cewa miftahul bihar as-sukun mabudin teku ko tekuna jami'i na teku as-sufun shine jiragen ruwa guda dai a ce safina jiyawa a ce sufun nan kaga in baka da jirgin ruwa ai tahiya a teku ba ta ka bace ba kenan tahiya a teku ran karin magana ta tahiya a teku ai dole sai in kana da jirgi na ruwa wa miftahul ardi at-turq kuma hallo mabudi na kasa at-turq shine hanyoyi daga inda hanya an je ko ina fa in hanya lahiya lauci ko balaguro mutun zai bai tantama amma daga ka je wani waje so daya ka je hanya yanda take batta da kyawu har ce koma haika ce ka hanyar nan batta da kyawu to kaga inda dan shi yasa ake cewa yana daga cikin abubuwa na ci gaba a samu hanyoyi masu kyau a gari duk lokacin da aka samu hanyoyi masu kyau to tijara da kai da kawowa zai kawo alheri a cikin kasa wa miftahu sama kuma hallo mabudin sama addu'a adda'a wannan akwai wata magana wadda take kama da ita zan mu zo sai mu sharhi gabaki daya idan har an juye safha insha Allah wa qala sahal bin abdullah tarkul hawa miftahul janna liqaulihi ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa wa qala sahal bin abdullah sahal dan abdullah yake cewa tarkul hawa bar san zuciya miftahul janna mabudi ne na aljanna liqaulihi ta'ala san fadar allah subhanahu wa ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih kuma amma duk wanda yayi tsoron ubangijin shi wanda yayi tsoron haduwa ko tsayuwa a gaban ubangijin shi wana hannafsa anil hawa kuma hallo ya kange kanshi ko ya kange ranshi ya hana ranshi anil hawa da abinda take so dan saboda ita ho nafs la'amaratun bisu tana so ta aikata abinda ba shi ba fa inna to duk wanda ya hada kanshi abinda take so fa innal jannata hiya al-ma'wa to lalle aljanna ita ce makoma. Allah ya sanya mu aljanna. Wa qala Sufyan kana yuqal qulu samt miftahul ibada. Sufyan as-Sauri rahmatullahi alayhi yake cewa kana yuqal ya kasance yana cewa ko ana cewa qulu samt dogon shuru miftahul ibada mabudin bauta ne. Dogon shuru mabudin bauta ne. Dan me yasa? Dan saboda as-samtu yujannibul wuqu'u fil khata. Shuru yana nesantar mutun daga afkuwa a cikin kuskure. Salihi as-samtu shi shuru yahmil insana min al-ghibati. Yana kare mutun daga gulma. Idan kai shuru ai ka huta. Laraba suka ce man sakata salima. Duk wanda yayi shiru ai ya kubuta. Dan saboda shiru yana tare mutun daga gulma wannan mimaci da annamimanci. Ka hada wannan ka hada wannan. Wal kadhib shiru ai yana tare ka daga yin ƙarya. Kai ka furta ne zaka yi ƙarya to baka furta ba kai shiru. Wal jadali allazi la fa'idata lahu. Daga rama wadda ba ta da fa'ida. Wa kullaha tufsidul ibada. Ai wannan abubuwan kuma hallo duka ai suna bata ibada. Dan shi yasa kenan Anas Sufyan as-Sauri yake cewa tulus samt dogon shuru au tulus samt dogon shuru miftahul ibada mabudi ne na ibada. Wa sadaqa ar-rasul sahu sadiqul masduq. Ai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya kuma hallo shine mai gaskiya ma abun gaskantawa. Yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Duk wanda ya kasance, duk wanda ya zamanto yayi imani da Allah kuma hallo yayi imani da ranar lahira, to ya fada alkhairi ko ya shiru. Larabawa suke cewa as-sumtu alamatul hikma. Karin magana ne nasu. As-sumtu alamatul hikma, shiru alamar hikima ce. As-sumtu alamatul hikma shine yake cewa wa kana yuqal an kasance ana cewa qulus samt dogon shiru miftahul ibada mabudi ne na bauta. Wa qala shaykhul islam fasidqu miftahu kulli khairin kama anna al kadhiba miftahu kulli sharrin. Qala shaykhul islam Shehul Islam, wance Shehul Islam Ibn Taymiyyah kenan. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala Shehul Islam yake cewa fasidqu ita gaskiya miftahu kulli khairin mabudin kowani alkhairi ce. Kama anna al-kadhiba kaman yanda ƙarya miftahu kulli sharrin ta zamanto mabudi ne na kowani sharri. Wannan kuma malan yayi istinbati ne kalkashin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi na Abdullahi dan Mas'ud yarda Allah ta tabbata a gare shi, wanda hadisi ne Imam Buhari ya rawaito shi, Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin. Annab sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bisidiki, ku rike gaskiya fa, ku rike gaskiya, na umarce ku da gaskiya fa, ku rike gaskiya. Fa inna sidqa, dan saboda ita gaskiya, yahdi ila albir, gaskiya tana kaiwa zuwa ga da'a. Sai an ce albir ismun jami'un li kulli anwa'il khair, suna ne wanda ya hada dukkan nau'in abun alkhairi. Shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku rike gaskiya, dan saboda gaskiya tana shiryarwa zuwa ga albir dukkan nau'i na alkhairi, ko tana shiryarwa zuwa ga da'a. Wa innal birra, kuma hallo shi albir dukkan nau'i na alkhairi ko kuma da'a, ya hadi ila aljanna, yana shiryarwa zuwa ga aljanna. Kuma din mai gaskiya yana yin gaskiya, sai an rubuta a wajen Allah ma ya zama tun sunansa mai gaskiya. Wa innar rajula la yasduqu hatta yakunu siddiqan. A wata ruwaya aka ce wa ma yazalu ar-rajul yasduqu wa yataharra siddiq hatta yaktuba inda Allah siddiqan. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada. To wannan shine aka ce mu rike gaskiya tana kaiwa zuwa ga albir, shi kuma albir yana kaiwa zuwa ga aljanna. Kaga in ka diba cikin alqur'ani ma haka ne, a cikin suratul infitar da cikin suratul mutaffifin kaga aka ce innal abarara lafi na'im. Kaga albir yahdi ila aljanna, innal abarara lafi na'im, Allah sanya mu cikin wannan na'im. Kenan shine yace kama annal kadhiba miftahul kulli shar, bayan yayi bayani akan gaskiya miftahu kulli khair, gaskiya mabudin alkhairi ce. Dan shi sai Allah subhanahu wataala ma yayi shela ga dukkan wanda suka yi imani, yake cewa ku zamanto masu gaskiya. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha, ya ku wanda kuka ji tsoron Allah ku bi Allah da takawa, ku ji tsoron Allah. Wa kunu ma'as-sadiqin, kuma hallo ku kasance tare da masu gaskiya. Kamar yanda yazo a cikin suratu Tauba, sai yace kama annal kadhiba, kamar yanda ita kuma lalle ƙarya miftahu kulli sharri, mabudi ne na kowane sharri. A cikin idasan wancan hadisin na Abdullahi dan Mas'ud wanda Buhari da Muslim suka rawaito, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa iyyakum wal kadhiba, kuma na hane ku da yin ƙarya. Fa innal kadhiba, dan saboda wa ita ƙarya yahdi ilal fujur, ƙarya tana shirye suwa ko tana kaiwa zuwa ga fajirci, abu marasa kyau, dukkan nau'in abubuwa marasa kyau. Dan shi yasa malam yace miftahu kulli shar, mabudin kowane sharri fujur, kamar yanda Allah subhanahu wataala yake cewa wa innal fujjara lafi jahim, ka innal abrara lafi na'im, wa innal fujjara lafi jahim. Kaga asirku miftahu kulli khairi kama anna al-kadhiba miftahu kulli sharri. Wa qala rahimahullah ad-du'a'u miftahu kulli khair. Haka Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam rahimahullah yake cewa ad-du'a'u miftahu kulli sharr, kaman waccan magana ta baya kenan da muka yi. Miftahu kulli khair, afwan, ad-du'a'u miftahu kulli khair, addu'a mabudin kowane alkhairi ce, kaman waccan magana da muka yi a baya yake cewa wa miftahu sama addu'a, mabudin sama addu'a. Nan kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa addu'a miftahu kulli khair, addu'a mabudin kowane alkhairi ce, aka kawo shi na kira ba kayyade ba, kowane irin nau'i na alkhairi. Wannan fa wannan magana lamari ce mai muhimmanci, an magana ce mai girma, lamari ne mai muhimmanci wanda ya kamata kowane musulmi yayi dibi fa akan wannan magana, akan cewa da aka ce addu'a miftahu kulli khair, can kuma da aka ce wa miftahu sama addu'a, magana ce wanda ya kamata kowane musulmi ya lura da kyau da wannan fa'idar, akan cewa addu'a mabudi ce, addu'a sila ce, addu'a sababi ne na samun kowane irin alkhairi ne a duniya da lahira. Dan muka yi tambaya, muka tambaye kan mu wake bada alkhairi, Allah subhanahu wataala kenan alkhairi a hannun Allah subhanahu wataala yake roƙa, yake alkhairi a hannun Allah subhanahu wataala yake, kuma wane ne ake roƙa? Allah subhanahu wataala. To kaga ya kamata mu sani akan cewa gyaruwa addininka da duniyarka ta gyaru da lahirarka ta gyaru da wani abu daga cikin lamurrukanka ya gyaru, duka ho wannan babu wanda ya isa ya gyara masu sai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara masu duka wannan abubuwa. To don haka kenan gyaruwar lamurkan mu duka a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake. Kaga kuma wane ne ake roka? Allah subhanahu wa ta'ala ne. So saboda haka ya zamanto kada mu mance neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala a kowane lamari daga cikin lamurkan mu, ko mun kadan inshi, kamar yadda muke fada a cikin sallah, muke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaga kenan alal abdi Allah yansal isti'anati billah, kada bawa hoye mance neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala walau ala shay'il yasir, koda akan abu wanda yake kadan ne ka nemi taimakon Allah. Kai koda mutum alwalla zai yi misali, ko sallah zai yi, ko zai tahiyya dan juya da mai dan juya hagun, kai ko kifta ido zai yi, ya kamata ku kullun a zuciyarka ka ringa halarta da Allah subhanahu wa ta'ala bai ga dama ba, da baka juya ba, da Allah subhanahu wa ta'ala bai ga dama ba, da wannan alwala hoda baka yi ba. Kenan dukkan abinda zaka yi a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake, kuma wane ne ake roko? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan dan haka ya kamata mu ringa yawan halartar da zuciyarmu akan neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala, wanda in ba dan taimakon na Allah subhanahu wa ta'ala ba, da ba mu samu muka yi wannan abin ba ko mun kadan inshi. Dan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sayyidahi mu ma da muka ya huce al-khulasatul hasana mun doka, ya kira diye shi Fatima, yake cewa ya ke Fatima, mi zai hana ki saurari wasiyar da zan miki? Ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bihi an taquli idza asbahati wa idza amsayti, kice idan kika wayi gari, kice kuma hallo idan kika kai marece, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagisu aslih li sha'ani kullahu wa la takilni ila nafsi tarafata aini, ya rayaye wanda bayya mutuwa, wanda bayya gengedi ma barantana yayi barci, ya dawo mammi da rahama kace fa, muke neman taimako, muke neman agaji, dan haka ya ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala kadda ka bar mu da kanmu koda jide kiftawar ido. Kaga kenan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya shiga dukkan lamarinka, ya yassare ma dukkan sabubbuka na alkhairi. Dan shi yasa Shaykhul Islam anan Ibn Taymiyyah rahimahullah yake cewa addu'a miftahu kulli khairi, addu'a mabudin alkhairi ce. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu alkhairi, ya mana da kanshi. Kenan shi ne addu'a miftahu kulli khair, ko kuma a can da aka ce wa miftahu sama addu'a, mabudin sama addu'a. Faslun, sabon fasali ke. Wa kama anna li kulli babin min abwabil khair miftahan fa inna ash-sharra kadhalika, wa inna ash-sharra kadhalika li kulli babin minhu miftahun. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخمر أنه مفتاح كل شر، وفي سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. فصل فصلي. وكما أن لكل باب من أبواب الخير مفتاحا، kamar yanda kowane babi daga cikin ƙohohin, kowace ƙoha daga cikin ƙohohin alkhairai tana da mabudi, to inna sharra kadhalika, to haka shi ma sharrin haka ne, kenan yana da kowane ƙoha ta sharri tana da mabudi. Li kulli babin minhu, ga dukkan ƙoha daga gare shi shi sharrin miftahun, akwai mabudin da yake bude ta. Nan dole kuma hallo ka san su, san sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Huzaifatul Yamani radiyallahu anhu yana cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ta tambaya alkhairi, yace ni kuma ina tambaya sharri, to dan me yasa? Dan dan ka afka mushi, dan yana da kyau ka san mafatihu shar, menene yake kawo sharrin, to menene yake bude sharrin, a sharri wanne ne, a wani abubuwa ne manya manya shine yace waqad sabata hakika kuma ya tabbata anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi fi sha'anil hamari a sha'anin giya annahu miftahu kulli sharrin akan cewa giya ita ce dukkan mabudi na sharri mabudi ce na dukkan sharri sannan kuma ba he giya kade ba kullu muskirin dukkan abun da zai sa mutun yayi mayi dukkan abun da zai hudda ma hankali to mabudi ne na dukkan sharri kaga anan magana ya kamata a ce daga nan mata ida in kana shan kayan maye a ce ka fasa dan saboda dukkan sharri to wannan mayin yana iya kawo mashi in aka ce dukkan sharri za ta raba ka da babban ni'ima da Allah subhanahu wataala ya ba dan adam yana al-islam za ta raba ka da musuluncin banda wannan musuluncin ma bai zai tabbatu ba ai sai in kana da hankali to kaga hankali kuma yana daga cikin manyan manyan ni'ima da Allah subhanahu wataala ya ma dan adam dan daga babu wannan hankalin wanda kai da dabba duk daya shine Allah subhanahu wataala fa ya bambanta ka da kai da timkiya da akuya da rago da doki da jaki sai ma hankali kuma wannan hankalin da ya baka kawai he ka ringa shan kaya na mai ka ringa su kana mai wannan hankalin naka ya tahi ya haukata ka shikenan ka zama haukaci ba ka ga baratana irin shabab ɗan uwa samari a irin wannan lokaci to a ibn sunan ibn majah daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la tashrabul khamara kadda ka sha giya inji annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa fa innaha miftahu kulli sharri dan saboda giya mabudin kowani sharri ce fa hadisi wanda imam al-albani ya ingantar da shi a cikin sahihul jami annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kadda ka sha giya dan saboda giya fa mabudin kowani sharri ce qala ibn qayyim yake cewa rahimahullah allah subhanahu wa ta'ala ya ji ganshi da rahama fa inna allah subhanahu wa ta'ala ja'ala li kulli khairin wa sharrin miftahan wa baban yudkhilu minhu ilayhi kama ja'ala ash-shirka wal kibra wal i'rada amma ba'atha allah bihi rasulahu wal ghaflata an dhikrihi wal qiyam bi haqqihi miftahan lillah wa kama ja'ala al-hamara miftaha kulli ismin wa ja'ala al-ghina miftaha az-zina وجعل اطلاق النظر في الصور مفتاح الطلب والعشق وجعل الكسل والراحه مفتاح الحيبه والحرمان ابن القيم رحمه الله تعالى yake cewa fa inna allah subhanahu wa ta'ala lalle allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki ja'ala li kulli khairin wa sharrin Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ga dukkan alkhairi kuma ya sanya ga dukkan sharri miftahan mabudi wa baban ya sanya koha ga dukkan sharri kuma hallu ya sanya koha ga dukkan alkhairi yudkhilu minhu ake shiga daga ciki ilayhi sai ka shiga daga wannan koha zakka je zuwa ga alkhairi in alkhairi ne in kuma kohon sharri ce sai ka shiga daga wannan kohon sannan zakka kai zuwa ga wannan sharrin kama ja'ala shirka kama yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shirka gama Allah da wani shine shirka mutun ya gama Allah da wani an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala abokin tarayya alhali Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halicce ka kuma wannan shirkai taka su kashi uku wayan su malamai su raba ta gida biyu wayan su malamai su raba ta gida uku sai ash-shirkul akbar ash-shirkul asghar da ash-shirkul khafi ash-shirkul akbar shirka babba kaman ka gama Allah da wani kaman kace wani yana iya arzutarwa alhali Allah subhanahu wataala shine kadai mai arzutarwa kaman kace wani yana iya rayar da mutum alhali Allah subhanahu wataala ne kadai mai rayawa kaman kame da komai Allah shirka ne babba ita kuma wannan tana hudda mutum daga musulunci san an mutum mutun ya mutu yana wannan irin wannan shirka Allah bai gafarta ma mutum Allah ya kare mu daga shirka na biyu ashirkul asghar ita ce riya kamar riya ita ce shirkul asghar riya ce kaman kai abu dan ayyuba kai abu dan neman yarda mutane ba dan neman yarda Allah subhanahu wataala shirkul asghar ce kaman ko kuma alhalfu bi ghairillah rantsuwa da wani Allah shi ma shirka shi ma tana bata aiki dan wayin su malamai suna kiyada wannan shi ma daga cikin shirka babba sai ashirkul hafi shirka oyayya ita kuma sahi inji malaman tauhidi sahi oyuwa akan tururuwa baka ta ringa tahiya a cikin duhun dare a saman dutsi baki kwarai mutum yana yin tawataran bai sani ba kamar mutum zai tsallaka kwalta sai ga mutanen za ta huce tun ƙarhi sai wani ya zo ya kama shi ce ka in ba dan ka kama ni ba wannan motar da ta buge ni so kaga kai shirkul hafi baka sani ba shirka boyayya sai dai ka ce in ba dan Allah ya kawo ka ba sannan ka rike ni to shine kamar muka ce masha Allah wa fulan Allah yaso kuma wane ka kai maka su kaga ka gama Allah da wane ke sai dai kace masha Allah summa fulan Allah ya shi sannan kai ka su kace shirkul khafi sahabbai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam suka ji haka suka ce kai wannan kuma hawa to menene kafara ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su addu'a yace ku ringa yi Allahumma inni a'udhu bika an ashrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka min dhanbi allazi la a'lam irin suka fara fil majlis idan mutun ya zamana tana tahiyar ruwan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk koyin kuma malaman sai suka ce a wannan ma kuma tana ba shirkul hafi bace ba ita ma tana cikin kaman shirkul asghar ce tahiyar hin hafi sai dai a ce asghar shine wannan kaso na shirka to wannan Allah subhanahu wataala ya sanya ashirka wal kibr da girman kai shi kuma girman kai gamtul haq danne gaskiya da rihi gaskiya kawai gaskiya ga taran ka santa kawai ka danne ta ka take ta wa ta'azumun nafs da girman rai shine alkibr kai ka ringa gani kai ka taka kowa na'am fankama kana fankama kaman ka taka kowa kare na kowa to shine wannan alkibar da gamtsal da ta'azumun nafs wa ru'yatul insani li nafsihi fawqa al-akhari da mutun ya ringa ganin shi shi saman kowa yake kawai ka shi babu na sama da shi shi shine karshe kaga wannan shine alkibar kuma yana daga cikin alama kuma hallo na sakarci ka ringa gani kai babu sama da kai na dolanci ba wa huwa khulqun mazmum fil islam kaga hali ne wanda an kyamace shi abin ki a cikin musulunci wal irat da kuma hallo kau da kai shi ma nau'i ne na girman kai mutum ana ga mai kau sai ringa kau da kai ana qala Allahu baisu ana qala Rasul sallallahu alaihi wasallam baisu shi ma nau'i ne wanda ya halakar da mutane wanda suke tungabanin mu sine da ana karanta musu ayoyin Allah sai su kau da kai ko idan an tura musu manzo hallo sai su kau da kai a saman kanshi kuma inda yazo a cikin alqur'ani wajaje da zama wa ma ta'atihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin sai Allah subhanahu wataala ya hodi ayat ta gaba yace faqad kazzabu bil haqq lamma ja'a ko kuma inda Allah subhanahu wataala yake cewa walaqad kazzaba ashabal hijr al mursalin wa ataynahum ayatina fa kanu anha mu'ridin ko kuma a cikin suratul mudassir inda Allah subhanahu wataala yake cewa fa malahum anit tazkirati mu'ridin to Allah subhanahu wataala ce kama ja'ala shirka Allah subhanahu wata'ala ya sanya to wannan shirkai da wannan girman kan da wannan kauda kan amma ba sallahu bihi rasulahu ka kauda kai abinda Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzon shi da shi wal ghafalata to Allah subhanahu wata'ala ya sanya gafala an zikrihi an zikrihi akan ambaton shi mutun karabkar kai ba ruwanka da ambaton Allah subhanahu wata'ala wal qiyama bi haqqihi ba ruwanka da tashi da haqqi na Allah subhanahu wata'ala to dukkan wannan shirka da girman kan da kauda kai da gafala da rafkana akan ambaton Allah subhanahu wata'ala da kin tashi da haqqin Allah subhanahu wata'ala to Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa'innan abubuwan duka miftahal linnar Allah ya kare mu daga wuta mabudi ne na shiga wuta kofa ce ta shiga wuta shirka girman kai kofa ce ta shiga wuta kauda kai akan aya ko hadisi kofa ce ta shiga wuta rafkana akan ambaton Allah subhanahu wata'ala kofa ce ta shiga wuta da kuma hallu wal qiyama bi haqqihi da rafkana akan kin tashi da haqqi na Allah subhanahu wata'ala shi ma kofa ce ta shiga wuta wa kama ja'ala al hamara kaman yanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya giya miftaha kulli ithm mabudi ne na kowani zinihi kaga can aka ce miftah li kulli shar a cikin hadisi dan ko aka ce miftah li kulli ism ai wancan hadisin asalin shi ana Abu Darra ne Abu Darra jarra Allah ta tabbata a gare shi yake ce mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ausini imanu wasiya ya ma'aikin Allah a wata ruwaya kuma aka ce yace ausani halili Abu Darra yake ce ausani halili masoyina ya mun wasiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la tashrabul khamara kadda ka sha giya fa innaha dan saboda ita wannan giya miftahu kulli sharri mabudin kowani sharri ce kun an ce al khamar a larabci ba giya kade bane ba shi an ce al khamar hiya kulli muskir dukkan abin da zai sa mutum mai kawai giya don kura ka ajiye tai kwanaki dan ka sha ta kawai kai shuka ka huta daga hankalinka ta zama giya in magani na siro na mara ka sha da ake sha a yanzu in na siro ka sha kai surdojas ka kara dan ya sanya ka su ka huta daga hayyacinka shi ma wannan Allah ya hana annabi ya hana dan Allah subhanahu wata'ala yake cewa dukkan abin da zai sa mai dukkan giya da tata da duwatsu irin wanda ake shirka da su kazanta ce inji Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya ce wa allazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun kazanta ce min amali shaytan daga aikin mi shedani ne fashtani bu ku ne sance su a cikin suratul maida yake cewa la'allakum tuflihun idan kun ne sance su ne hoto zakku rabot la'allakum tuflihun to mafhumul muhalafa a wannan ayi an ce idan kun ne sanci giya kun ne sanci tata da dukkan abin da yake sa mutum maye idan kun ne sance su zakku rabota to idan muku ne sance su ba kaga ai babu rabo Allah ya kare mana imanin mu dan shi yasa ruwaya ta Abu Dawud ruwaya ce ingantatta wadda take cewa idan mutum ya sha giya ta duniya a kiyaye da kyau ba giya ba in bai tuba bane mutane suna cewa idan ya sha busa'i da sahih hadisin idan mutum ya taba shan giya ta duniya in bai tuba ba ya mutu bai tuba ba daga shan giya to ba zai sha ta lahira ba ana zancen nan koda a ce Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mi ya sanya shi aljanna kaga hukuncin in bai tuba ba kaga wurin su ana yanke musu kauna daga rahamar Allah sai su ki tuba an ce in bai tuba ba idan ka tuba to Allah tawwabur rahim ne Allah mai gafara mai jin kai ne idan ka mutu Allah sai sanya ka aljanna tunda ka tuba kuma halukka konfadi giya wadda bata sa su ta alheri a cikin aljanna to idan baka tuba bane ba kana cikin hadari kuma duk yawan daga zurihin ka idan ka tuba Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta mu. Allah subhanahu wa ta'ala in ji annabi sallallahu alaihi wasallam shin huda hannun shi yake da daddare dan ya gafarta ma wanda suka yi laifi da rana. Hallo ya shin huda hannun shi da rana dan ya gafarta ma wanda suka yi laifi da daddare. Allah subhanahu wa ta'ala yana amsar tuban bawa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam malam yugargir. Matuƙa mutum bai kai gargara ba, malam Bahaushe ya ce matuƙa mutum bai kai gangara ba, matuƙa bai kai hutar rai ba. La taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Kada ku yanke kauna daga rahamar Allah, lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana kankare zunubai, yana gafarta zunubai ga baki daya. To wannan ruwaya ta Abu Dawud da take cewa man shariba al-khamara fi dunya, wanda ya sha giya a duniya summa lam yatub minha, sannan bai tuba ba daga wannan giya ya mutu, hurrima ha fil akhira, an haramta mishi ita a lahira. Daga wannan na nuni akan cewa a aljanna akwai giya amma ba irin ta duniya ba, ba mai sa maye ba. Inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin surat Muhammad an kawo an yi bayanin wannan, wa anharun min khamarin lazzatin lisharibin. Haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kama ja'ala al-khamara, kama yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya giya ko dukkan abun da yake yin maye, yake sa mutum ya yi maye, miftaha kulli ism, mabudin kowani zinihi, wa ja'ala al-ghina, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kida da waƙe-waƙe, miftaha zina, mabudi na zina, kida mabudi na zina da waƙe-waƙe. Waje a da itlaqan nazar, na ga wani mawaƙi da yake cewa ya fasa rab bidin shi tana yawo, sai ake tambaye shi ta Allah ya ce wala taqrabu zina, wayansu suna dariya magana shi akwai ta wala ta, ya ce wai ka hujja, ya ce ai Allah ya haramta wai kide-kide, aka ce ka hujja, ya ce wala taqrabu zina, sai wai suke ga kaman yayi orsiji. To magana akwai ta, daga malamai suke cewa miftahul zina al-ghina, kide-kide wannan in kaga akwai kide-kiden wannan abu, to mabudi ne kuma hallo na shikenan, ka gude ma kanka wannan koha. Allah ya kare mu. Waja'ala itlaqan nazar, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sakar gani, yawan duba fisuwar zuwa ga hotuna wanda ba su dace ba, miftahat talab, mabudin nema, yayi he ka yawan gani ne kake nema, talab nema, kana neman abu. Wal ishq, da kuma hallo kuce iyaka a cikin su. Waja'al al kasla, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kasala ko ragwanci, war rahata da hutu, yawan hutu na banza, miftahal haiba, ana nin hutu na banza, an kasala da hutu na banza, barci ya huce yanda kake yin shi. Na'am, miftah al-khayba, ai mabudi ne wannan na hasara, al-khayba bi ma'ana khusran, mabudi ne na hasara, kana barci ka bari abubuwa suna ta huce ka. Wani malami yake cewa tanamu dahara wai haka fi gatiti biha hatta izamin tantabahta, tanamu dahara kana ta barci kai mutane suna ta samun ilimi misali ko suna ta neman kuɗi, wai haka fi gatiti cikin ka kawai kana ta shinkori, ahe in ka mutu ne zaka hankalta. Wani yake cewa Luqman al-Alawi yana zaburar da mu a ci da musulmai ga baki daya a cikin akan cewa su tashi su yi kiyamul layli lokacin Ramadana ne yake mutane katka da kai barci, yace lokacin kiyamul layli ashara al-awahir na karshe mutane kowa yana ta huta yana zuwa yana ta zuwa masallaci, kai kuma kawai kana gida, yake cewa mutane suna ta huta a cikin gida, ayuqsamu fi biyutillahi irsul wa anta ala alfirashi bila nasibu, ana taraba gadan Allah a cikin masallatai ya goma na karshe, kai kuma kawai ka zauna a saman gado kai rakiya, baka huta ka samu rabanka, dukkan mutane yara da manya tsaki maza da mata ana huta ana samun wannan sallah, kai kuma kawai ka tsaya heshin kori a saman gado, kawai alkasal kasala da ragwanci warraha da hutu na banza to wannan miftahul haiba mabudi ne na alkhusran na kaskanci ko kuma hasara ko an ce alhaiba adamu tahqiq al'amal baka cimma gurin ka bayin da kake so shine adamu tahqiq al'amal kamar yanda wani nazumi yake cewa wa man talaba al'ula sahira al-layali wa man talaba al'ula sahira al-layali duk wanda ya nemi daukaka to dole ho sai ya yi bayi ya ki yin barci da daddare dole ne ya rage sai ya yi kwanan zamani sahira al-layali baiwa kullun abin da kake so kai kullun sai barci ga nan lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ina mai so in bashi kahi wata uku baka tashi ka roka ba ko kahi wata guda ko kahi shekara ma kai ba ruwanka da wannan kuma kace kana son tahqiq al-amr to wannan shine ake ni wal khirman da haramci waja'al al-ma'asi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala miftah al-kufr mabudin kafirci waja'al al-kadhiba Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ƙarya miftah an-nifaq mabudi na munahuci saboda munahuci ai ƙarya ta ana lissafa ƙarya daga cikin manyan alamomin munafukai iza haddatha kazaba da aka ce ayatul munafiq salasa ya ce iza haddatha kazaba idan yayi furci ko yayi magana sai yayi ƙarya ko kuma a cikin suratul munafiqun wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun lalle Allah subhanahu wataala ya shida lalle munafukai ƙarya suke ko kuma a cikin suratul hashr Allah subhanahu wataala ya ce wallahu yashhadu innahum lakadhibun lalle Allah subhanahu wataala ya shida lalle su ƙarya suke munafukai waja'al ash-shuha wal hirsa Allah subhanahu wataala ya sanya ash-shuha kwadai ko ai rowa mai tsanani ash-shuha kana so a baka kai baka so ka bada shine ash-shuh kana so a baka bakar ruwa kana so a baka kai kuma baka so a baka badawa kaga shine Allah subhanahu wataala da ya bi mutanen Madina a duniya ba wanda ya yi mutanen Madina kyauta da san sadaka al-ansar to wallazina tabawwa'u ad-dara والإيمان من قبلهم يحبون من حاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم حساسة بصر الشيخة أما سكي سو سبادة وترانا عن نفس صلى الله عليه وسلم يأي باقو يتورا جدنش يلنش أباو دون أبنشن دباقو النزيت أكرس كوي سيتي wa zai ciyar da bakona ko wani al'ansar yace ni kuma bai da shi fa daje gidan ashe abincin yara ne zai isa kade shi ba ya ci ba ma tabbata ci ba yace ma matai hadisi ne ruwa ingantatta ci dora tukunya sa yara barci lallaba su ki ringa ce musu ya kusa da huwa barci suke ashi barci ya sanya su kai barci ga baki daya matai ce ki kashe hutula idan bako ya zo ki dauko kwano wanda babu komai a ciki mi kaman muna cin abinci suka kashe hutula suka yi kaman suna ci bako ya ci ya koshi yana zuwa al-ansarin nan an riga an ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari an mai wahayi aka ce Allah ya yaba maka ya ji dadin abin da kai da bako na wai usiruna ala anfusihim wannan ayata sai wai usiruna ala anfusihim walau kana bihim hasasa sai Allah ya kammala da rihi wace wa man yuka shuha nafsihi to duk wanda ya yaki bakar ruwa ta zuciyar shi to fa ulaika humul muflihun to Allah subhanahu wataala ya sanya wannan bakar ruwa da wal hirsa da kwadai kaga mai bakar ruwa ai akwai kwadai miftahul buhul to wannan shine mabudi na ruwa idan kaga mutun yana da ruwa to kwadai ya mai yawa shi yana so a bashi wa qati'atir rahim kuma hallo bai san sada zumunta gani yake in yaje kawai ta za a yi ba mu wa ahzil mali min ghairi hillihi kuma hallo wannan duka abun shukh in nan da alkhirs in nan su suka kawo ma kai ya ringa cin haram ya ringa dokan dukiya wadda ba ta halal ba ta banza ba wa ja'ala al-i'rada ya kamata mu tsaya daga nan sai a ci gaba a darasi mai zuwa insha Allah lokaci yayi abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya ma rayuwarmu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu damana mai albarka marasa lahiya mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lahiya marganye mu Allah subhanahu wa ta'ala ya jigan su ya lota musu a cikin kabarin su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.